zuwa ji musumai kamar saki talala shi kuma zahiri iya yankila kungoshi yake kamar nan kwalla hayaki kaga gar hayaki 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 kaga gar hayaki hayaki bebu da buki wani na waka wuce reni shi nake wuke noni
Hayaki, hayaki, hayaki,
hayaki, hayaki, hayaki.